In babike aminiya ta zanu mare ta cikin mareci in babike masoyiya ta zanu makanta cikin makanci in babike idaniya ta zaki karamta cikin karamci in kin kasanta a rayuwa ta
Don't forget to share.